والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لهم دوكين تركيا قوم النارانات جمعة أشهرين دبقوي غوطة شوال إجرانا دشكرا دوئر تريه دود أربعين دشدا bayan hijira ta farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a kalandar nasara kuma 25 ga watan april ko watan hudu 2025 wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi na zahiratu za'fil iman manyan alamu da suke bayyanar da raunin imanin bayi ko kuma mu musulmi dama mu ne ma muke da imanin mu ne masu imanin to mu ne ake cewa yayi rauni su wadanda ba su da imani dama ai babu ba ta rauni tunda ba ta ma to alamu da ke nuni ga raunin imani al-a'rad al-asbab da kuma al-ilaj ababin da ke bijirowa imani ya zama mai rauni sababin da ke sa in an bijiro mashin kuma ya rauna da kuma maganin raunin imani wannan littafi ne gashi dan karami wallafar al-allama al-sheikh Muhammad Salih al-Munajjid ko al-Munajjid hafizahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya kare shi ya tsare shi yana nan da ran shi kamar yadda aka sha fadi darasi na biyu a cikin littafin kuma muna cikin al-muqaddama zamu tashi amma ba'du wannan jumlar ta amma ba'du musulunci ya cimma larabawa na fadarta shi annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yayi ya jaddada ta ne to suwa suka fara fadarta shin larabawan jahiliya aka ce su ma larabawan jahiliya sun cimma ana fadarta to da ka ita irin abin nan ne da ake cewa gyare ne tsohon nama to da ka duk wanda ya larabci cikin waɗannan ƙwararrun larabawan da zakaran su yayi cara to su ma sun cimma ana fadarta ne wasu malamai suna cewa wanda ya fara fadarta a tarihi shine annabi Dawud alaihi salam kaga Allah madaukakin sarki yana cewa wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab wannan fasl al-khitab din shine amma ba in ya fara zance ya koro gabatarwa sai ce amma ba ai wa mahama yakun min al-basmalati wal hamdalati min ash-shay'i dogon zance ne aka takaita ita ce bayan haka ga nabi Dawud shi aka fara jin ya ce amma ba'du shi yasa ibnu hadan al-kalani jidda akwai riwaya ta amiru ni sha'ali wanda su al-imam al-qurtubi da abin nan tahir ibnu ashur da sauran su a cikin tahrir wa tanwir da har jarir al-Bajali jarir al-Tabari a cikin tafsirin shi duka suna da hadisi da aka ruwaito ta hanyar Amiru ibn Sha'bi dake cewa shi annabi Dawud shi ya fara fadar wannan kalma kuma bisa wancan dalili amma dai akwai dalilai da hanyoyi da suke nuni ga cewa shi ya fara fadi wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata mulkahu shaddadnahu ni'ima ce ta daban wa atainahu al-hikmata ni'ima ce ta daban wa fasl al-khitab hikima ce ta daban baiwa ce wasu malaman suka ce wanda ya fara fadar wannan kalmar shine annabi Yaqub alaihi salam suka ce shi ya fara fadi wasu malaman suka ce ya'rub ne ibnu kahfan ya'rub ibnu kahfan shi ya fara cewa amma ba'du wasu malaman suka ce ka'ab ne ibnu lu'ay ka'ab ibnu lu'ay shi ya fara fadar amma ba'du wasu malamai suka ce sahban ne ibnu wa'il shine ya fara fadar wannan kalma shi sahaba abinna ya Abu Ibn Qahtan dai ne daga cikin larabawa tun na dauri a kasar Yaman mun sha fade asalin larabawa suna komawa Yaman ne daga Yaman ne suka wo hijira suka zo Saudiya suka kafa gida da ake ce musu Alu Saud sune suka zama sarakunan kasar Saudiya suna kan tarihi yayi nisa kuma asalin su na komawa ne zuwa ga asalin mutanen Yaman wasu suka ce a Qus ibn Sa'id ne shi sahaba ne ibn Wa'il har malamai na cewa ana ga shi yafi kowa iya hudaba saboda shine zai zo ya fara hudaba tun daga hudowa rana har fatuwa rana ba zai maimaita kalma ba ba tari ba inkina sannan ba gargadar ma'ana in yana so ai kuka ko ranar idi ne sai kun yi kuka kuna cikin kukan yana so ku yi dariya sai an yi dariya wata rana ya je Sham ya shiga masallacin Muawiya Muawiya na gida kawai sai yake bare ya mutane kutsuba aka roke shi ya kutsuba ya miƙe ya fara kutsuba kowa ya natsu natsuwar da ko khalifa ke kutsuba ba an yi rinta to da Allah ya hore masa harshe in yana so hakika a garin nan ya san me zai fada dan gidan ku sai sun kine maka ko kai kike ba su abinci to da Allah ya mallaka mai harshe yayi ta kutsuba ga lokacin sallah yayi mutane sun kasa ce mashi lokacin sallah saboda dadin bayani Muawiya sai ya shigo sai ce mai lokacin sallah yayi yaje ranka ya dade kai ne ka shigo yanzu mutuntuna a sallah muke dan muna cikin hamdala da tahalili sai dai ka biyo mu a ci gaba da sallah yace a'a ai sallah dai ta farilla yace ai wannan din ma sallah ce dan akwai wa'adu akwai wa'idu akwai bishara akwai inzar ma yace wannan fitinan nan lalle ya tantance a ce mai wanda yake kowa iya hudu ba to aka dai lallashe shi ya tsaya akai sallah su da aka gwani ne larabawa suna karin magana suna cewa hudiya magana kamar sahaban sai kuma Qus ibn Sa'id shi Qus ibn Sa'id tun a jahiliya yake huduba to suna cewa shi ya fara cewa amma ba'du shi Qus ibn Sa'id yana da shi ma irin naci maganganu da kutubobi waɗanda suke da ma'anoni sosan gaske waɗanda za su iya amfanar mutum koda a yanzu to wasu kace su suka fara fadar wannan amma ba'du magana da tafi inganci kamar da Ibn Hajar Jarirul Tabari da sauran gamayyar mafi yawan malaman tafsiri a karkashin waccan aya ta wa atainahu wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab suka ce annabi Dawud alayhi salam shi aka taba jin a maganar shi ya ce amma ba'du bayan haka shi sahaban ibn Wa'il kamar yadda suke cewa tun tasowar shi ba wai yayi rayuwa bane irin ta tsantsar jahiliya domin ya rasu ne shekara 50 da wani abu bayan hijira kaga aslan ya taso ne a cikin addini da sauransu to amma dai yana da jidi da larabawa mazauna karkara ko mazauna ƙauye yana da wata huduba da suke ce mata ina ga ashawha ana ga ita ce sayyidatu qutbi ita ce bakandamiyar shi to a ciki yana maganganu na nasiha da jan hankali dan yana za ga ba aya ba hadisi amma zai aje maka maganar da za ta ja hankalinka kamar a cikin hudubar ne yake cewa inna dunya darabala ita duniya gida ne na yin wani abu a tashi a batta wa innal akhirata daru qarar ita kuma lahira gida ne na idan an je ba a dawowa duk wanda ya tafi kenan kamar yadda Qus ibn Sa'id yake cewa wato jama'a na lura tunda kaga in an mutu ba a dawowa ɗayan biyu ne ko dai dadin ne ya dadi shi yasa kowa bai dawowa ko kuma a'a kyakkin ne yafi karfin kowa shi yasa ba sa iya dawowa jinsin da haka ne kawai abu mai abu mai abu mai gaba daya yace wa innal akhirata darul qarar ayyuhan nas sai yace ya ku mutane khudu min dari mamarrikum li dari makarrikum shi wannan gidan da ake shudewa matiba guzurin da in mun je gidan dawama za mu ci kaga wannan wazi ne mai kyau in an je lahira ana buƙatar tufafi amma anan za a sa dambar shi ana da buƙatar gida ana da buƙatar abinci ana da buƙatar ni'ima ana da buƙatar kaza ana da buƙatar kaza da sauransu yace fala tantahiku asrarakum inda man la tahfa alaihi asrarukum kada ku rika saban Allah a koye alhali kun san wanda ya san koyanku yana kallon ku yace ni ban ga hikimar ka shiga lungu ka saba wa Allah ba saboda la taqfa alaihi khafiya ai wanda zaka iya shiga lungu ka saba mashi ka ci riba shine wanda dama in ka buya ba zai ganka ba ka daga rigarka kai honorable gwalo ka sauke rigarka ka ce dan mune hawa uku wannan kaga ba matsala yi tunda ai da kai mai gwalin bai gani ba kuma kila har zai ce maka ga na mota to amma Allah za ku yi haka a kwashe ne yana kallon ka yace to shi bai ga hikimar ka zo Allah da ba a mushi ba abin da ke koyuwa a gare shi kai kuma ka shiga kai ta saba mashi a koye kana ga wai al'amura shikenan yake cewa ya ku jama'a akhriju minad dunya qulubakum qabla an takhruja abdanukum ku yi kokari ku fitar da zukatanku daga wannan fitinan da duniya kafin a fita da gangar jikinku akwana atashi akwana atashi kullun unsa wa insanu salamatu yawmin alalati hadba mahmud duk wani mutum da mace ta haifa wata na akan makara zaka hango shi yace mutawaffa ya mutu yace to kafin a fita da gangar jikinka akai makabarta ka janye zuciyarka daga duniya lokacin da yan duniya ke tarbibi tare zuciyarka aje ta wurin da ya kamata a ganta za a mu wurin sallah ka aje zuciyarka a tashar masallata amma za a wurin badala janye zuciyarka a wurin karka aje ta wannan nasiha ce mutun yayi kokari ya kiyaye sannan yake cewa idan mutun ya mutu zaka ji mutane suna cewa matarak wai me yaban ma yayan ne me yaban ma yayan a daidai lokacin ko mala'iku su kuma sai su rika zagayawa suna cewa ma qaddama lillah wai me ya gabatar ne me ya gabatar me ya faru ya akai kaza ya akai kaza mu yanzu matarak su kuma mala'iku suna cewa ma qaddam me ya gabatar shine sai ya bada wata general shawara yace qaddimu ba'dan yakunu lakum fil akhirah wala takhlufu kullan yakunu alaykum duk abin da ka samu a duniya karka cinye kai kade kai da iyalanka ka diba ka bayar don Allah zai same maka alheri a lahira karka yadda ka rudu da cewa zaka tara komai ka ban ma yayanka kai za a yi wa hisabi su ci bulus ana ya mina ila jama'ata wa fima anfaqata na tara da jidin goshi suwa ka ban ma yayanka zumuncin fa yan uwan fa addinin fa musulman fa duk ya ce ai kai ka ce su ma su dage a lokacin kuma sai a baka lissafi da haka wannan kutubar tashi ya tattaro manya-manyan ko gwalagwalan ma'anoni waɗanda za su iya isar mutum darasi don ya haɗu da mahaliccin shi lami lafiya to da aka dai a taƙaice wannan jumlar ta amma ba'adu tana da matukar fa'ida da muhimmanci a wajen masu kutuba har al-Imamu al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad ya kulla mata babi inda ya kawo wurare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya faɗe ta kuma Annabi Dawud alaihi salam shine ya fara fadar ta sauran waɗanda ake kawowa to ana cewa lalle kan ba su ne waɗanda suka fara fadar ta ba ana dai kawo su amma wanda tafi karfi akan shi shine annabi Dawud alaihi salam har wani mai hikimar waka yake cewa jaral khulfu ma ba jaral khulfu amma ba'du man kana badi'a biha ada udda aqwalan wa Dawud akram allisa ba mutane da yawa da suka fara cewa amma ba'du yace amma dai gaskiya annabi Dawud magana ce ta tafi ta kowa kusa wa yaqubu ayyubu saburu wa adamu wa qussun wa sahbanun wa ka'bun wa ya'rufu hadda annabi Dawud annabi adam alayhi salam shi ma an kawo shi amma dai dubbata tabbata ba daka wa'incan duk da kwarewar su irin su qus ibn sa'ida da sahaban da ya'ru ibn kahatan duka dai ba su ne suka fara fadarta ba yace amma ba'du bayan haka fa inna zahirata za'fil imani abinda ke bayyana raunin imani mana ababe da suke wanzuwa a tsakanin mu su nuna imanin mu yayi rauni a matakin daidaiku da matakin jama'u yace mimma amma wanta sharafil muslimi yana daga abinda ya zama ruwan dare ya game ko ina kuma ya yadu a cikin musulmi yaga yana inda ne ba za ka je masallaci ya maka kaza ba inda ne musulmi ba zai maka kaza ba inda ne to me yasa ake cewa inda ne saboda raunin imani ya yadu a tsakanin musulmi wa adadun minan nasi yashtaki min kaswati qalbihi da yawa daga cikin mutane suna kuka game da bushewar zuciyarsu za ka ga wani yanzu dan ka ce wani ya kwana bai ci ba kan a jikin shi ko a jikin shi wani ma an ka matsa mai zai ce mutanen ne ga hanyoyin samun kuɗi nan birjik affiliate marketing online business zai ta maka lissafi wai shi baubawa gani yake wayin shi ne bayan akwai malaman shi a business admin din a nan Congo da aka rike salary sun wahala kai ka ga san ba wayan ka bane ba wayan ka bane na san wani mai digiri daya a nan Congo professor ke ziyartar shi har kamfani shi yana ranka ya dade yana prof ana ranka ya dade eh shi wannan prof a kwalaye ne wannan kuma ranka ya dade a kayan aiki ne gama a san musu ya aka yi ne ya ce ai prof ai wani course ne da kuka yi mana a nan na fara samun fikirar shi kuma prof ga wani abu kan matan sarki prof na ta yawo da fikira an dangwala an ci kuɗi prof a yanzu ana zagayawa to ba wayan mutum ba ne ya mutane ya ci ta sarkaci yanzu ko masara ka siya ka aje za ka kari ba ita wani ya saya ya aje ya kari kai baka gane ba kawai dan kai so dai ka tari ba ka ci gaba da yi ka gani kai baka san Allah bane shi Allah shi ne zai karya ba gaba sai alhamdulillah shi kadai ne amma duk wanda ya karya ba gaba sai an yi Allah ya isa da haka in kai so dai kai ne ba dabaran ka bace la hawla wala quwwata illa billah to mutane suna kuka game da bushewar zuciyarsu wa tatafarradu haka ne ko wa tataraddadu ibaratuhum kuma salanzancansu yana shan bamban zaka ji kowa da yadda yake fade amma dai duka ma'anar tana komawa akan bushewar zuciyata zaka ji wani ya ce uhissu bi kaswatin fi kalbi ina jin bushewar zuciya a zuciyata mana kamar ina jin ban da tausayi ina jin ban da imani shi sai ka ga abu ya shafi mutane na tausayi sai in ji ko a jikina tunda wai ba ni ka shafa ba nikan ji haka wani lokaci la ajidu ladzatan lil ibadat wani kuma sai ka ji ya ce ni fa bana jin dandanan ibada an ce idan ka gaji da wahala da fafutuka an kai sallah ana jin hutu wani zai ce shi wallahi bai jin hutu shi da an fara sallah duk sai ya kusa a gama imanin shi ne ya rauni amma malam arihna bi haya bi lahu yadda annabi ya faɗa haka abin yake in ka shiga sallah zai ka ji wata natsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub akwai zikirin a cikin sallah wani kuma zaka ji ya ce ushiru ina jin ko ashkuru ina jin anna imani fil hadidi imani na na sauka ni da kaina ina jin imani na na raguwa bara kaza nayi bana kuma abun kaza nayi wani kuma zaka ji ya ce la ata'azzaru bi qira'ati alqur'ani ni bana tasirantuwa da karatun qur'ani ko an karanta min ban jin ya ratsa ni bai sa min inji natsuwa ko inji tsoran Allah ko in fasa abinda ne niyya ne sai duk wannan shagunan rushe su za a yi a jawo mashi ayoyi in ka gama jawo ayoyin sai ce direban ka tafi la me kake jira zan maka ritaya sai ya rushe sai daga baya kuma abin ya dame shi bayan an gama sai kaje yana ta ina wanda ya damun ayoyin nan ai kai a aya ba ta damu to duk wanda qur'ani bai mai tasiri to shi ma alama ce ta imanin shi yayi rauni sannan yake cewa aka wa fil ma'siyati bi suhula zaka ji wani ya ce wallahi ni sai in ga na aikata aikin sako cikin sauki ban ganin girman sabawa Allah to alamun imani yayi rauni ne wa kathiruna da yawa kuma atharul marad alaihim badiya alamun cutar zuciya a gare su bayyanannu ne wani da ka kalle shi za ka bai da imani da ka kalle shi za ka fahimci zuciyar shi na ciwo wa hadhal marad wannan ciwon na zuciya wanda shi ke sa imani yayi kasa to asasu kulli musiba shine ginshikin duk wata masifa wa sababu kulli naqsin wa baliya kuma shine sababin duk wata tawaya da dan adam zai hadu da ita wa baliya kuma shine sababin duk wani bala'i a wannan rayuwa mutum daya zai iya zama silar shigar dubunnai bala'i da masifa daga wani bai da ruhin imani uwa uba a cikin masu mulki galiban an fi samu zaka idan su rufewa yake kawai sai je saboda giyar mulki wai saboda yana fada da wata gwamnati da ta wuce wai nan wurin shekaru 65 lokacin turawa na waye ai nan wurin filin wasan yara ne a binnin nan amma gwamnati ta wuce ta raba wa mutane suka yi shaguna wani ya kashe biliyan 20 amma kai zai ka tafi lati a share sai da ka tafi lawoyi kuma wai shi nan jira yake a je lahira ya shiga aljanna bai san me yake ba ko doka ta ce in ka san me kake gara ka karya dokar ka fada wa Allah cewa Allah talakawanka wal fuqara'u iyadi haka Allah ya ce talakawa iyalai na ne in kana son tashin hankali ta bayyanan Allah Allah gara ka tabayyanan gwamnati gwamnati da inda kai Nijar akai ta neman ka da 0-0 ta ki shiga ba dole a kyale ka ba kana can Nijar a wani lungu da ba a ruwa sosai kama sai ka ji sai a rushe daga baya sai kuma a zuwa ce wai za a biya su jiya amma ku a tara naira biliyan 500 sai gwamnati ce ta ba ku biliyan 2 wai ku rage asara ku kara asara ne su don nan kudin tuna maka masifa baya za su to kaga ma shi yasa Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha galiban masu mulki da sun shiga gari lalata garin suke yi waja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yafalu har yau fitinan nan haka suke yi to da kai zuciyar mutun na da tausayi akwai abin da sai ka ga me maslahar mutane dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil manafi'i tunkuɗa barna ga mutane shi ake fara la'akari da shi kafin jawo alkhairi ga fili gwamnati ta ware shekara 30 da suka wuce za a yi asibiti amma duk an raba wa 'yan kasuwa kuɗin gine-gine wani ya kashe biliyan 2 wani biliyan 3 wani biliyan 5 kai kuma yanzu kana so ka yi asibiti to dar'ul mafasid shi ne na gaba yanzu in ka gina asibitin maslaha ka jawo al'umma amma an rushe gine-ginen canɓar na kai wa mutane to maslahar da ke cikin barin barnar ta fi fa'ida a maslahar jawo barnar kama idan zuciya ta bushe sai mutum ya sha giyar mulki sai ta zartar sai ce ai kawai shi baya jin tsoron kowa sai ya sauka EFCC kawai ta ishe shi bala'i ka hango shi da posta ya daga ga sunan shi ga katan allo yayi sama da fadi da wata bidan 25 kowanne wulakancin ya ishe shi masifa su kuma talakawa nan sun yi bakam dan je lahira can za su kafa gwamnatin su ana zuwa gaban Allah sai su kafa gwamnati su shiga bila sai Allah muna da kisa kisai akwai gundume mai wani akwai tikeke wani akwai babbawa ne duk a fito da su a fafa ta shari'a ba lauya ba final court ba sakin layi ba su yi a cikin baka ba na sana'a wajen baka kawai kalin lahu kalin rasulu ne kuma ya aiko sako ya zo kuma su da ka Allah ne a hakamul hakimi su da ka kar mutum ya bari bushewar zuciya har ka gaba ka da tausayi duk abin da wani zai cutu to kai tare da shi kar ka yadda wani ya shiga masifa saboda kai kar ka yadda ko ya take kar ka yadda idan wani ne zai jajibo kar ka sa hannu wallahi duk yadda zai ka zuke gara ka je lahira ko gara ka rayu suna maka dariyar matsoraci da ka je lahira ana kai ma zuwa ana rike sakansa yace wa mawdu'ul qulubi mawdu'un hassas wa muhimmun al'amarin da ya shafi zuciya al'amari ne mai tasiri muhimmun mai muhimmanci in an ce hassas wanda yake da buƙatuwar bashi kula wa qad summiya la qalbu qalba an kira zuciya da zuciya ne li sur'ati takallubihi saboda saurin jujjuyawarta wa ma summiya al-insanu illa li nafsihi wa ma al-qalbu illa annahu yatakallabu zuciya tattanzawa take yi shi yasa masu hikima suke cewa duk abinda zaka yi ma wani dan adam kai dan ne mai yarda da Allah amma duk yadda yake yunkurin kashe kanshi saboda kai zai iya juyawa ya iya yunkurin kashe ka ina ga wannan karatun kuma ka tambaye yan siyasa duk yadda kai mu wasu abin na wata na zaka hango shi a social media yana kai ka kashe kasa kai mai komai in ka damu ma kai ka damu kai da ka damu kai ne baka san ciwon kanka ba ai dama sunnan rayuwar kenan da kuma kai mace dan Allah da ka huta amma ni sai ga yana tuce ku karanta madrasan nan bidan bibbiyo aka bayar ku duba haddashi hadda aka bayar haddashi mashina aka bayar haddashi eh wannan da ba dan adam bane da ka burge mu honorable amma tunda dai dan adam ne kai baka san dawan garin bane wa ma summiyal insanu illa li nafsihi wa mal qalbu illa annahu yatakallabu qala alayhi salatu wa salam inna mal qalbu min takallubihi an kira zuciya da zuciya ne saboda jujjuyawarta yanzu nan zuciya za ta juya sai da canza ra'ayi ana so kawai sai ka zuciya ta ce ba ma ta so ta fasa ba ta so a ta juya kawai tana so annabi ya ce inna ma masalul qalbi ka sani ita misalin zuciya ka masalin rishatin kamar misalin gashin kaza ne mu'allakatin fi asli shajaratin da aka rataye a jikin wata bishiya yukallibu harrihu waharan libatsani iska na juya wannan gashi waharan libatsani wannan karin magana ce ta larabawa idan balarabe ya ce maka kallabahu zaharan libatsani abinda yake nufi yayi yadda yake so da abu su da ka iska na juya gashin yadda yake so in ya ga dama ya juya yadda ba zai zama alkhairi ga gashin ba in ya ga dama ya juya yadda zai zama alkhairi ga gashin ina waharan libatsani karin magana ce ta laraba shine annabi ya faide ita wannan hadisi rawahu ahmad wa huwa fi sahih al-jami'i wa fi riwayatin masalul qalbi ka masal rishatin bi ardi falatin misalin zuciya shine kamar misalin gashin kaza bi ardin bi falatin ajeji tukallibu harrihu faharan libatsani da iska yake juya wannan gashi yadda ya ga dama yace akhrajahu ibn abi asim fi kitab as-sunna ibn abi asim akin littafin shi as-sunna haka ya ruwaito wa isnaduhu sahih isnadin hadisin nan kuma isnadi ne sahihi ka iya duba zilalul janna fi taqridis sunna na malam albani akwai littafin ɗaya daga cikin littafin malam albani wa taqridi akan wannan hadisi sai hadisi ne yake da daraja ta hasan malam albani kuma idan aka sani ya rasu hijira da shekara 420 wa huwa shadidut takallubi zuciya tana da saurin juyawa kama wasafahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya siffanta zuciya da kaulihi da fadin shi la qalbu ibn adama lallai zuciyar dan adam asra'u takalluban itace mafi saurin juyawa min al-qidri daga tukunya idat tajma'at ghiliyana idat tama'at ghiliyana idan ta kai makura a tafasa wannan ma karin magana ne laraba na cewa ijtama'at al-qidr ghiliyana tukunyar ta kai kololuwa a tafasa idan ka dora ruwa a murhu ko akan silinda idan ruwan ya kai kololuwa a tafasa baka iya gane wani ruwa ne ya wuce wane ne ne wuce saboda zaka ga kawai kamar wata gwangwala ce take juyawa da gudun gaske to zuciya ta fi ruwan da ke zabbaka saurin juyawa su da kai zaka yi ya ce maka yaya kai kuma kana so kai haka ka dawo ya ce maka ba shi ne ce ba zuciya kenan shi yasa ita kullun maganin ka da zuciya kai ta taro ta da addu'a kai kai iya abinda zaka yi ka taro ta kuma da addu'a wannan hadisi yace al-marju as-sabiqu wanta littafi na zilalul janna fi takhrij as-sunna wa isnaduhu sahih akin zilalul sunna wa fi riwayatin ashaddu taqalluban min al-qidri idha ijtama'at ghiliyana zuciya ita ce mafi saurin juyawa fiye da tukunya idan ta kai kololuwa a tafasa rawahu ahmad wa huwa fi sahih al-jami'i wallahu subhanahu wa ta'ala huwa mukallimul qulubi Allah madaukakin sarki shike jujjuya zukata wa musarrifuha shike ju fuskantar da ita inda ya ga dama kama jaa an Abdullah ibn Amr ibn al-As kamar yadda hadisi yazo daga Abdullah dan Amr dan As sai daga cikin zaratan matasan sahabbai da suka yi bala'an hasana annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul shi yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yana cewa inna quluba bani adama lallai zukatan ƴaƴan adamu kulli ha baina usba'aini min asabi'ir rahman dukkanin su suna tsakanin ƴan yatsu biyu ne daga yatsun ubangiji mai rahama ka kalbin wahidin kamar zuciya guda daya yusarrifu ha kaifa yasha yana juya zuciyar yadda ya ga dama idan ba dan in bai cin irin wannan juyawa ta Allah ai wani zaka yi mamaki a ce kamar shi yana wani abu sai sai ka je ka ga farfesa a harkar lafiya amma yana kan taba idan ka zo kana ciwon huhu daga cikin jaraba da masifar da zai maka shine ka daina shan taba amma shi kuma yana sha ko ga mutum yayi digiri na ɗaya yayi digiri na biyu ya waye zai iya karanta duk abin da aka rubuta da turanci ila da faransanci ila da hausa amma kuma yana zuwa coci ana ce mai Allah uku ne ya yadda shekara 60 yana zuwa coci har yanzu ba sauke ba wannan ba kuma yanzu bai karanta inda ba karanta mishi ba kuma digiri daya digiri biyu digiri uku kai mallam in ba juyawar Allah ba hasabu jahannama ba daki zaka shiga karanta daki zaka shiga karanta zo ka ce wai fasso me yasa da an zo nan sai ce a kwana sai fake idan mai tsallake aya 7 su wanda ya tsallake meye tunda na iya karantawa in karanta ma na yi kusa ce maka in ka karanta za ka makance a ai ina ta ma kuma za ka ga abin rashin rabo ne sai ganshi na ta ka tobare shi to zuciyar ce ke tsakanin yatsun Allah in ya juya ta zama ta gari sai ta zama ta gari in ya juya ta zama ta banza sai ta zama ta banza kuma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma musarrif alqulubi ya allah mai jujjuya zukata sarrif qulubana ka juya zukatan mu ala ta'atika ga yin maka da'a, ka juya zukatanmu mu dace da yin maka da'a. Rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi. Saboda wannan addu'a da take da muhimmanci, ko da yaushe mutum ya rike ta ya shagaltu kuma da yin ta. Idan mutum yayi haka, to shine zai ci ribar abin nan, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi, kuma ya dauki karantarwar, kuma an dora shi akan wata turba, kuma ya bi ita wannan turbar. Amma idan mutum ba addu'a zai yi ba, ya tsaya ya ce zai dogara ko da wayen shi, ko da wasu ƴan dabarbarun shi, to ba dole bane mutum ya iya kaiwa ga gaci. Tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta shi da juyar da zuciyar shi, da tabbatar da ita zuciyar akan tafarkin Allah, akan turba mai kyau. To min bada aula wanin shi sallallahu alaihi wasallama ya rike wannan addu'a, yace wa haisu, kuma ma abinda yasa na fada haka, inji al-munajjim, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah shi kadai ke iya sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi. Allah shine zai iya shiga tsakanin zuciyar mutum da abinna da shi Allah. Allah sai zama ga zuciyarka, abinda kake tunanin zaka kulla da ita, Allah ya shiga tsakani ya hana ka kullawa da wannan zuciya. Saboda ka zai iya juyar da tunaninka bayan kana kan abu mai kyau. Idan ka kalli hadisi sahibul Raghib, zai tabbatar maka da haka. Mutum kusan shekara 70 yayi yana saban Allah azza wa jalla, ya shagaltu malam yana ibada, yana ma wani saman dutse, yana saman wani masallaci ne, bai da komai sai yake ibada. Ya kira sallah, mutane su haɗu, ya share masallaci. Nan dai rayuwar shi take shekara 70, mutana ya zo ya hango wata kafira kyakkyawar mace, ya zo ya ce yana son ta. Ta ce na ai, sai ya yi ɗayan abu, ko dai ya ridda ya shirka kenan, ko kuma ya yanka wani jariri, ko kuma ya sha giya. Shi ne ya auna, sai yake ga shan giya ya dan fi, shi ne a kafin dararai, irtikabu a kafin dararai ne kenan. Shi ne ya sha giya, ya yi zina da ita, ya yanka kuma jaririn. Suka kwana 7 suna lalacewa. Shi ne kawai Allah ya ce mala'iku kawai duk ibadar shi ta shekara 70 a bata ta. Ka duba ma irin wannan, zai kace to Allah bai san dai kai kake juyawa, ai kafin yayi wannan barnar da minti ɗaya sai ka kashe shi, tunda dai komai a hannunka yake. Allah ya ce to bai ga dama ba, ya kayya zuciya hannun shi ke bai kaddaro mashi rabon ba. Shikenan ya zo, sai bayan ya kwana 7 da karuwan nan, ya kuma fito ya rasa mai ke mashi daɗi a duniya, ai tsiyar zanibi kenan, ba maganar kwanciyar hankali. In ka ga mutum na sabo hankalin shi a kwance, akwai alamun dan wuta ne, da automatic ticket shi sa shi ko a jikin shi. Amma in dai da ruhin imani, ko ƙarya kai ma wani, zai wuya ka iya bacci da ran nan, ko haɗa kai da kai aka cuci wani, ba za ka iya bacci ba. Ya zo ya yi ta tafiya, ya rasa me ke mashi daɗi. In ya ɗan zo ya ga wani masallaci ga leka, to wannan ma akwai irinmu wanda a iya tuba, ita shi yana neman mutane ne tsantsar na Allah. To shi ne yana tahowa ko wasu mutane wanda kamar su 7 suna zama haka, suna ibada a kowane alhaji a garin, shi kuma shi yake kawo masu abinci, har ya san ko su nawa ne, kawai daga gida za a yi masu take away ɗinsu. Mutumin nan ya zo ya leƙa, ya ga inda suke a kwance, ya fahimci dai wa'annan na Allah ne. Ga gajiya, ga yunwa, ga nadamar sabo, yana zuwa cikinsu kawai ya faɗa, ga ya faɗi sai bacci. can ya farka daidai an kawo masa abinci to da duhu kai shi mutumin ya san ko mutane nawa ne yana zuwa na farko wane karba nan duk sai su miƙo hannu ana zuwa kan shi sai miƙo hannu saura mutum da abinci ya kare mutum ya juya zai tafi ya ce malam ban samu ba ja lallai kun lalace wasu ku sun fara karbar cekawai da biyu ai nan da nabi ki ne wannan ai jama'a ne ku in ya karba biyu ki da wani ɗaya bai inda shi ne amma dai kuma karka karba biyu kuma a hana wani shine ce ku kuna nan yadda kuke a bincika wani ne ce to lallai ne ban samu ba wani baka samu ba eh ban samu gashi a duhu fa mutumin nan gaba kar yinwa aka yace to Allah abincin nan ba nawa bane in naci na ci haram sai yace mutumin ga wannan karba a duhu ya mika mashi ya kwana da yinwa da asuba ya mutu yinwa ta kashe shi ina yana mutuwa mala'ikun azaba suka zo suka ce wannan namu ne ibada shekara 70 an bata ta da zama da karuwa na kwana 7 su da wannan dan wuta ne Allah ya riga yi tikin mala'ikun rahama suka zo suka ce ai yayi wata bajinta da kayan da ba nashi ba ya mayar sai ake ga to ai wannan ibadar ai yar karama ce to shine Allah ya ce eh ibadar kwana a shekara 70 ta lalace da zama da karuwa na kwana 7 amma kuma mayar da gurasa da yayi game ita ita kuma ya samu ladar da ta kera zinubin zama da karuwa na kwana 7 wanda ya bata ibada shekara 70 su da ka an yafe mata akai shi aljanna da kyaryarta wannan shine malan suke ta kaga kai abin da zaka faranta ran wani ba karamar ibada bace ba ba karamar ibada bace shi yasa in Allah ya ba mutum dukiya ko mulki kuma aka rika kokawa da shi kai aka je lahira ba kai wannan mutumin kamar badin badin sai ce kar a yi hisabi kaga aka baka mulki zaka faranta ran mutane da yawa in dai zaka dauki siyasar mutanen kirkin da suka gabata in ko zaka dauki siyasar demokradiya ka je ita zuga ka za ta yi kai kai ne number 1 citizen kai kake da power kai kake da immunity sai a kakkange ka ma mahaifiyarka sai kokarin hana ka ganin ta dokar kasa ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza a tattare ka kuma idan kai zai baka shawara ce no ba ba da shawara nan akwai wani kundin tsatsuba shi yake karantawa dan da kuma muna yi da shi muke yi kuma da kaso kaga za a hango ka a titi ba akwai tsofin yan majalisu ba za ka tsohon dan majalisa ta kwabe mashi akwai wani tsohon gonan motar shi sai ta yi faci bai da safaya amma wanda yake kai ko bai daukar darasi ai tsiyar kenan su da aka kai abin da zai faranta ran wani babbar ibada ce kwarai to Allah ya ce wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu layanju yawmal qiyamati kuma lallai babu wanda zai tsira a ranar alkiyama illa man ata Allah biqalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wa annal waila kuma lallai bone da azaba lil qasiyati qulubuhum min zikrillah sun tabbata ga wanda zuciyar shi ta bushe daga barin ambata Allah ya daina ambatan Allah saboda bushewar zuciya wani yanzu ka ce mashi a shiga masallaci minti 20 kafin liman a dauko qur'ani a karanta ji zai yi kamar ana mashi famfin jahannama zafi ba zai iya ba ko kuna tafiya a mota a ce a sa karatu sai ka ji ya ce to kai za ka samu na karatu bayan ka san muna hira sai dole ka cire karatun amma da za ka sa alan waka sai ka ce Allah ya ba mutumin nan hikima kaga shine annabi shi kenan dan an je lahir Allah hada ka da ala eh ko hada dan lalle wa kokin shi da hikima amma dai musu kai qur'ani ba kuma yi kai qur'ani ba yace wa annal wa'ada bil jannati liman khashiya ar-rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib kuma alqawarin da Allah yayi na aljanna ya tabbata ne man khashiya ar-rahman bil ghaibi ga wanda yaji tsoron ubangiji a fake daga kai sai Allah ka ji tsoron shi waja'a bi qalbin munib kuma mutun yazo da zuciya mai mayar da al'amura zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu la kuma mayar da al'amuran ku gaba daya zuwa ga Allah in dai ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka tabbatar da cewa Allah kuma zai taimake ka galiba abin da ke faruwa shi Allah muna mayar mashi ne ya dan rike idan mun je wajen wani bai yi ba za mu dawo yayi to idan muka je can bai ba ko mun dawo ba zai yi ba amma ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah zaka ga mafita yace kana labuddal mu'mini sai zama babu makawa ga mu'mini ayyata hassata kalbuhu kullum mutun ya rika bibiyar zuciyar shi zuciyarka ka zama kai ne dan leken asirinta wa ya'rifu makmanad da'i ya san wurin da cuta ke buya wa sababal maradi ya san sababin ciwon wa yashruqu fil ilaj qabla ayyatghiya qabla ayyatgha illu qabla ayyatgha illahu ranu qabla ayyatgha alayhi ranu ko kuma yayi kokari yayi kokari ya shiga cikin warkar da zuciyar shi ko nemo mata magani qabla ayyatgha alayhi ranu kafin tsatsa ta mamaye zuciyar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubu fa ya halika in yayi sakaci tsatsa ta mamaye zuciyar shi sai ya halaka wal amru azim al'amarin tsatsar zuciya kama al'amari ne mai girma wa sha'anu khatir sha'anin tsatsar zuciya sha'ani ne mai hadari fa inna allaha qad hazzarana min alqalbi alqasi lalle Allah ya tsoratar da mu daga zuciya mai bushewa zuciya mara imani zuciya mara tausayi wal muqfil da zuciyar da aka kulle ta ta ciki wal maridu da zuciya mara lafiya wal a'ama da zuciya makauniya wal aghlafi da kurma wadda take dodaddiyar zuciya wal mankusi da zuciyar da ta kife ba ta jin dadin halal amma tana jin dadin haram ita ce al qalbul mankus wal matbu'u da zuciyar da aka shata haske a ciki wal makhatumu alaihi da zuciyar da aka dode aka hana shigar haske duka wayannan nau'uka ne na zukata yace wa fi ma yali to cikin abin da yake tafi mana nan ji ya gama muqaddima zai fadi abin da littafin ya kunsa kuma dama daga cikin ayyuka ko al'amuran da ake so gabatarwar littafi ta kunsa shine manufar ko sabubban wallafa littafin da kuma inda littafin ya karkata shine mawdu'ul kitab shi littafin zai magana ne akan koyar da alwala ko zai magana ne akan tarihi ko zai magana ne akan koyar da wani fanni daga cikin fannoni bushara ce ko gargadi ne to duka littafin sai yayi bayani to wayannan matsalolin da shi malai ya tara ana irin su ne ake ce musu arriqaku wasu matsaloli masu tausasa zuciya daga al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi na Sahih al-Bukhari yana da kitabun riqa sai al-Imam Muslim suna da kitabun riqa al'amura wanda za su sa zuciyar mutum ta taushi bawa ya dawo ya bi Allah kuma ya dawo ya gyara abinda ya kuce mashi yace wa fi ma yali muhawalatun litta'arrufi ala mazahir marad da'f al-imani a cikin abinda ke tafi akwai wani dan kokari da akai litta'arrufi domin a san ala mazahir marad da'f al-iman game da abinda ke bayyanar da ciwon raunin zuciya me ya zuciyar mutum za ta iya kamuwa da ciwo imanin mutum zai iya rauni to wai menene yake bayyanar da cewa akwai rauni a zuciyar mutumin nan ta bangaren imani wa asbabi sannan littafin zai magana akan sabubban da ke kawo raunin imani wa ilajihi da kuma abin da zai zama magani na raunin imani idan mutum ya waba ya leka ya ji zuciyar shi babu imani to ya za a ya dawo da wannan imani to duk zai tattauna yace as'alullah ina roƙon Allah madaukakin sarki ayyamfa'ani bi hadha al-amal ya amfanar da ni da wannan aiki wa ikhwanil muslimin da kuma sauran yan uwana musulmi zai ci gajiyar littafin idan abin da ya rubuta daidai ne da ikhlasi kuma al'umma ta amfana to shi yasa ce yana roƙon Allah ya sa shi ma ya amfana da littafin ya ci gajiyar shi kuma ya roki irin haka ga yan uwa musulmi wa ayyajziya bil jazail awfa kuma ina roƙon Allah ya bada cikakken sakamako man sahama fi ikhrajihi ga duk wanda yayi kokari wajen fitar da littafin wannan kalmar ko wannan fi'ilin na sahama yusahimu malaman larabci daga in dai kai amfani da ita kana nufin bada gudunmawa don taimaka ma wani fanni sun ce kuskure ne sai dai ka ce asahama yusahimu saboda abinda ya kamata ya ce shine wa ayyajziya bil jazail awfa man asahama fi ikraji amma ka ce sahama ainin kaya kenan fa sa wa inna yunusa laminal mursalin iz abaka ila al fulkil mashhun fa sahama fa kana minal mudhhabin kai ba haka yake nufi bana suka ce sahama daban asahama daban wancan wannan mujarradi wancan kuma mati sai ka nan wurin irin abin da ake ce mana kaji kenan irin wannan shine na kaji wanda ya rubutu a ce gyara to irin wayannan gabobin za ka samu sai kai gyara akai za ka yi gyara har kuskuren dabi amma dai wannan kananan abubuwa ne kowa ma zai iya gyara su amma ire-iren wayannan su ne sai a ce to ka samu wata gaba mai muhimmanci kamar misali yanzu a ce wani ya rubuto yanzu an ce ya ba da shawara game da samari sai yazo yake cewa ya amfani da kalmar harraza madadin hassa in ka ce harraza zaburarwa hassa zaburarwa ko kwadaitarwa kama suna da bambanci in ka ce harraza shine ka zaburar da mutum ga yin wani abu mai amfani kuma amma a ciki akwai haɗari shi yasa za ka ga inda Allah ya amfani da ita a Qur'ani yana maganar yaki ne wa harridil mu'minina 'alal qital ba wa hassihim 'alal qital ba amma al-hassu shine ka kwadaitar da mutum ga yin wani abu wanda a cikin shi babu haɗari yazo ana maganar hassu ya ta kawo kalmar tahrir sai ce larabcin shi bai yi ba ana da buƙatuwar ya gyara wana buƙatar jam'u qilla ya kawo jam'u kasra wana buƙatar kasra ya kawo jam'u qilla yace kuma ina roƙon Allah ya yi cikakkiyar sakayya ga wanda ya bada gudunmawa ga fitar da wannan littafin ila da kudin shi ila da tafa shi da makamantansu wa huwa subhanahu almas'ulu Allah madaukakin sarki shine abun a roƙa ayyuraqqa qulubana da ya tausasa zukatanmu wa yahdiyana kuma da ya shiryar da mu innahu ni'mal maula ma dalla da Allah a madayin majibinci ga yace mun more da samun Allah a madayin majibinci zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum min an-nur ila adh-dhulumati su mu muminai Allah ne majibincin mu kafirai kuma majibincin su shedan yace wa huwa hasbuna Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da Allah a matsayin abun dogaro ma dalla da Allah a matsayin wanda ya ishe mana komai wannan ita ce gabatarwar da shi al-munajjid yayi a wannan littafi na zahiratu da'afil iman al-a'rad al-asbab da kuma al-ilaj daka ina simu daka ta nan abinda yake na daidai Allah ya bar da lada kuskuren da ke ciki kuma lashi yafi subhanakallahumma wa bihamdika